رمضان مبارك.
الحمد لله.
رمضان الكريم lokacin ibada yayi
yawa to ka kuzo mu ji mi ibada babu na gaci ne muka fara mu banki ji dan Allah mutun ne wajuna
wannan watan babu ruwa amma kana yi dan uwa ka dena wannan watan babu ruwa amma kana yi dan uwa ka dena inda bino ne da kai kai ka bada in fiyo wata ne dai ka bada inda bino ne dai ka bada in fiyo wata ne da kai ka bada
Ramadan.
I just want you to know, this is the best feeling you know. Life for the best thing you know,
I'm happy this is Ramadan.
Alhamdulillah, it's Ramadan again. It's a holy month to purify my soul.
Yeah, what a Ramadan, what an Allah Parama, what a may get a ma. Mi sadaka, mupada zaka, karda mudayna.
Alhamdulillah, Ramadan karim, what a name get a ma. So high, I think I saw the moon. Now everybody fasting, I'm praying. Whoa,
whoa. Mudaki maza da mata, alijana mufarauka. Mbihi wajuna mugata, awana wata muramauka.
Alaka yanta mami, angarwa aiki umami. Karmi ibada mami, kakadara. Magada lela takadari.
Ramadan yazo, alhamdulillah. Ramadan yazo.
Allah is merciful, merciful. His blessing is multiple, multiple. See, Ramadan is wonderful, wonderful. The blessing it needs us accountable, countable.
Kada mu manta ƴan uwan mu talakawa. Maraba aminci ƴan uwa kowa da kowa. Mu taimakawa ƴan uwa na gidan yari. Domin suna da bukata mu tallafawa.
Ramadan, Ramadan.
Allah sarki Ramadan,
Ramadan, Ramadan,
Ramadan. Asim ya zo kuma dage, neman lada sai an zage, bacci wasa kuma rarrage, samu rabota mu ma. Asim ya zo kuma dage, neman lada sai an zage, bacci wasa kuma rarrage, samu rabota mu ma.
Asim ya zo kuma dage, neman lada sai an zage, bacci wasa kuma rarrage. Samura ko ta muba.